أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا جمعة ترى قوات الربيع الأول هجرة دبو دار دلي قدو دار بإن دعوكم وان دي 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 دشاء دار قوات نقوما إلى دي دبو بيو دشن دار muna gode wa Allah ya kawo mu wannan lokaci a wannan zawiya ta Sheikh Mushiru Malam Marwan Ridalat Hanu warahima Allah wa rahmatuhu wa sai inda zamu ci gaba da karatun litan a cikin tarihi ukul musaba sallallahu alaihi wasallam. Yau zamu zamana 83 insha Allah zamu tashi muna cikin dai litahin muna cikin fasali na 24 ma udira alai ne na guyubi wa ma yako wanda ke bayani cikin abin da aka tsinka yadda ma yake sallallahu alaihi wasallam daga gaibi da kuma abin da zai kasancewa wanda bai kasance ba wanda ma yake sallallahu alaihi wasallam zai bada labarin abin da zai kasance kuma yazo kamar yanda ma yake sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Na'am, mun zo nake cewa yawa fuskan zancen Hanzala ba kala fi Hanzalata ala tasilu talu zawjatahu anhu fa inni ra'aytu al mala'ikata tughassiluhu fa ta'aluha fa qalat innahu kharaja junuban wa ajalahu al hal wa anil ghusl qala abu zaid al khudri. To wannan yana cikin dai ba da labari na gaibi, yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace game da Hanzala. Hanzala wani sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai suna Hanzala ibn Abi Amir, wanda aka yi mai laƙabi da al-ghasil, abun wankewa, wa ala wazni fa'il bi ma'ana maful, abun wankewa na mala'iku. Shi haka ake mai laƙabi da abun wankewan mala'iku, saboda wannan shi Hanzala da farko ne na cikin waɗanda suke misali ne na masu fassara wannan ayat Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yana fitar da rayi daga matacce, yana fitar da na ƙwarai daga wanda suke ba na ƙwarai ba, saboda shi ainihin mahaifin shi Abu Amir kinnan ar-Rahib ya kasance kamun zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a Madina yana cikin mutane wanda dai ko mutane wanda suka san shari'a suke fuskan addini Annabi Ibrahim ba sa bauta ma gumaka, kuma shi ya kai ma har yana da'awan yana tsammanin annabtin nan kawai shine Allah zai mai annabi, yana tsammanin shine annabin ƙarshen zamani, saboda yana da sani yana da dabi'o'i ya san abubuwa tiya dai, kuma gashi ma dai har ya fuskanci inda aka fuskanta. Yo, ana cikin haka kawai sai ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har ma ya yi hijira ya zo kuma inda yake a nan Madina. To daman su biyu ne su wanda suke jiran wani matsayi, shi yana yana jiran annabta, akwai kuma shi Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai, shi ko ana gaba da amai sarkin Madina ne. Shikenan sai kwatsam sai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka karbe shi a Madina. To wani abu mamaki, shi mata wannan Hanzalan ma ita ma iya wancan shugaban munafikan ne, iya Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ana ce mata Jamila. To sai iko Allah su ruke nan suka bayyana kamar Allah yana cikin misalin wanda Allah yake hitar da rayi daga matacce, wayan nasu duma masu niyya bane ta kwarai, har karshe ma shi sallallahu alaihi wasallam ce mai yake al-fasiq, taimakon ar-rahib da ake mai laƙabi da shi. Shi ar-rahib kai wanda ke yake mai da kanshi duka lokacin shi ya bayar shi cikin bota kawai, irin yanci an yi samun cikin nasaru masu addinin kirista. To shi wannan kawai da ma'aiki sarsan ya zo, shi kenan kuma dukkan mutanen majiya suka ba da haɗin kai suka musulmuta suka mai ƙauya, shi abin ba ta mai daɗi ba, saboda tsaba hasada da ki da kiyayya sai hijira ma ya koma Makkah shi ne jira annabi sai koma Makkah diba inda maki suna ya baro can wurin kafirai shi sai koma ma wurin kafira yanzu kuma yake hadin kai da yake hada kai da kafirai duk kana neman a kunta duk wani munanawa da muzantawa ma ake ta sulum da shi yake so a kitsa shi karshe ma a yakin Uhud da shi yayi da dan yayi wata dabara shi da yana Madina yana cikin mutane da ake jin magana su babban mutum ne sai har lokacin yana kauna wai shi in yazo yace mutane su saurare shi za su saurare shi aka zo yakin Uhud sai yayi da aka hada shi da wasu mutane da wasu bayi haka yawanin kebance kai guda yake kiran mutanen Madina wanda suka biyo mu a kisar sulum wai rinduna ta mu a kisar sulum yake kira shi yace ina mutanen mutane Yathrib ni ne wani yake da musu shi ko shi wane ne duka ce ah kai ba maraba da kai ba tun da kai Allah shi ne masu kace ne albarka ma yace kai yace wani sharri ya abu bayana fa kawai ya gane dai abun ba bane ke tsamani bane ba sai ya koma aka yaki musulmi ba yanzu ba da bane ba ya koma aka yaki musulmin da shi aka yake su yayi yadda gidan tsidi ya ba da iya kokarin shi kuma wannan yake ina cikin yakunan da aka ci nasara akan musulmi ci nasara ta zahiri wace musulmi kullun shi ke cin nasara da bayan haka nan dai bai gushe ba ina tare da mushrikan nan a Makka har sai lokacin da shekara ta tara ne da aka yi fatuwa Makka kuma lokacin nan Allah ya bude ma maki sai sunan Makka baki da ta zama hannun waki sarsar daga nan sai ya kara gaba kawai sai ta yi Sham can wajen wani sarki Herakla to can wurin yake har ya shi nan biye da ya tashi sai ta zama kawai ya wayi gari kullum yana gudu ana je da shi har dai lokacin da yaje can ya mutu a can ya ce da wasu mutane guda biyu Larabawa suka zaburo kuma su suke san dan mai arziki ne su za suke nema a basu gadin shi to Herakla yace to kai guda sai ba guda ya hana guda yace ma gudan kuma ahal madar wa anta ahal wabar su da shi wanda ya mutun da wancan wanda na ba kuɗi su yan birni ne kai ko dan kauye ne kawai ma'aunin shi kenan muna ma'aunin ma'auni irin na zalunci dan kauye sai ya gyara dan birni sai ya gyara dan kauye abinda ke dibi dai da shi dangantaka ke dibi amma shi kawai awan dai kai mai gama karsu kai ba kauye ne su ko wasu yan birni ne kenan su ya kamata ki suna gadin juna haka akai to wannan shine baban Hanzala to Hanzala lokacin ma'aiki sallallahu alaihi yana cikin bayan labarin gai ma'aiki sallallahu alaihi yace wato da aka hita sai aka ana doko tu kisa daga tushe dan saboda shi kuma da muka yi littafin nan saboda tsaban yawan labarin gai da ma'aiki sallallahu alaihi yace abun ya bai kiran yiwa kuma yanzu labarin da yake kawai kamar sai doko kamar kun san shi litahi kamar wannan wani ne tambaye shi rubuta mai litahi sai ki doka kamar kai ka sani sai in dan hada ma da guntun bayani kai ka san tsawon abu to saboda haka baya litahi baya bayani duk sai ce kamar dai haka to shi ce wai haka abin da nasu mai yodi cikin tattare da Hanzala wanda yake abun wankewa ya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tambaye matar shi a daga gare shi fa inni ra'aytul mala'ika tughsiluhu da saboda na ga mala'iku suna yi mai wanka fa sa'aluha shi suka tambaye matai fa kala sai tace innahu kharaja junuban ai ya hita yana mai janaba ne wa ajalul halu an nughsili halin da yake ciki ya mai gaugawa ya gaugauta kawai bai ma samu damar yin wanka ba kawai aka ce ai sai hita tushen kisa yana take shi Hanzala arme yayi saba armeni ya arman ma sai ne tambaye ma aiki sallallahu alaihi wasallam ko zai tare da matar tashi annabi sai sai mai izini saboda ana shirin gobe za ta ya zai ta aiki a daren nan da asuba matar shi sai ta ce ta ja shi ta kirawo mutum hudu daga cikin mutanen ta su shaida ku shaida cewa yayi dukhuli da ni ya shiga wurina saboda suka shaida sai ce aka tambaye ta daga me abin kawo shaida kuma shaidu cewa ya shiga wurinki sai ta ce wallahi na gani kenan mawliki ne tai daga kawai sama ta bude Hanzalan nan mijin nan nata ya shige cikin sama shikenan kuma sama ta koma tare ta ce wallahi kawai na san da naga haka ma na san kawai shahada ce zai kawai na san in yayin taushin yakin nan ba ya dawo saboda haka ta kafa mujja cewa dai an san biya da kulli saboda akwai hukumce ko san suke biwa in mutum bai shiga bai da kulli mata shi ba kaganan can gado da tsoron su duba sai an san abin zai to haka ya koma kuma ci gaba da sha'anin shi da iyalin shi bayan sallah asuba kawai da sai aka yi gangami ma to kawai a hito hayya alal jihad taho kamar ki hayya alal salah to hayya alal jihad taho zuwa jihadi kawai saboda irin niyya irin ta shi ya zabu da kawai bai ma tsaya wanka ba kawai to shine da yaje wajen yakin yake kutsawa ku yake kutsawa saboda tsabu a mata sai da yaje ga shiga shugaban kafare mushrike a lokacin kamu ya wuzuru ta Abu Sufyan bin Harb ya yana kokarin ma ya kashe shi Allah ya taimaki shi Abu Sufyan din wani kafuri da ake cewa Aswad bin Wanene yazo ta bayan shi ya sharbe shi da takobi to wannan ne dalilin ya shahada shi Abu Sufyan har daga baya yana fadin irin taimakon da wannan ba dan da Allah ya sa wannan kafirin ya kama mai ba da shi Hanzala ya gama da shi to Hanzala ne ya shahada yakin Uhud to da ya shahada wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko tambaye mata shi na gama na ku sana mai wanka ko tambaye mata shi ku shi anya da walaji to shine suka tambayi mala'ikan matar ta ce tace eh ya fita yana da janaba bai wanka ba to wannan menene yake nuna sanin gaibin ban labarin gaibu mala'iku ai gaibu ne ga mutane ba kowa ke ganin mala'iku gaibu ne wanda gashi na annabi ya gansu ga su har suna yi maiwa mutum wanka kaga wani sanin gaibi sannan kana Abu Sa'id radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta bata gare shi sahabi annabi yace wa wajadna ra'sahu yaqturu iqma'an sai muka samu kanshi yana digar da ruwa gashi kuma lokacin nan ba wai ba ruwa babu ma ruwa kusa da inda yake bala ce ko ruwa suka taba shi kanshi na digar da ruwa kenan tabbatar abinda ba ji sanar mai hudi mala'iku ne suke mai wanka to abin mamaki abin tambaya shi shahidi wanda ya mutu wajen yaki ba mai wanka bai cikin wanda ake mai wanka to shi yasa mai sanar ya ga mala'iku suna mai wanka ku tambaye mata shi miki haruwa ke ce a to abin wankan na janaba ne saboda ya yi shahada da janaba a cikin shi an ba haka ba da to me abun yan uwaye ma wanka shi shahidi ba mai wanka da haka ake bar shi da jinin nashi wa qala sallallahu alaihi wasallam har yau yana cikin bada labarin gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al khilafatu fi quraish wa lan yazal hadha al amru fi quraish ma aqamu din yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace halifanci na musulunci ya tabbata a cikin quraishawa ne ba zai gushe ba wannan lamarin ba zai gushe ba a cikin Qurayshawa matukar sun tsaida addinin Allah wannan halifanci khilafa akai to haka halifancin na musulunci bai ko gushe ba cikin Qurayshawa bai gushe ba da sharadin amma matukar suna masu tsaida addini wannan bada labari ne wato masu fasara suna cewa akwai kan ma'ana guda biyu duciya guda ce mai inganta mai wadda ta yi zama rajiha wadda take ita yi inganci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin khalifanci zai dawoma cikin Qurayshawa su ne za su yi ta khalifanci amma da sharadin in sun tsaye da addini wa'an suka fahimci cewa a'a ana nin kawai idan khalifanci kawai bai hita daga Qurayshawa kin dole mutum ko zai iya zama khalifa na musulmi sai yana ba Qurayshi sai aka ce ai in haka ne kenan ba da labarin gaibi bane inda haka ma'anar shi ma'anar wannan hadisin cewa wanda ba Qurayshi ba ba ya zama khalifa musulmi ba kenan wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada ba da labarin gaibi bane yake in ko haka ne da ba an kawo shi a wannan wurin ba inda ake hudin ba da labarin gaibi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma abin da yake ni cewa ku sa ido ku gani khalifanci bayana baya kawai Qurayshawa za su yi sai inda har suka bar addini to kaga aku akai tai khalifancin nan da duka khalifofin nan guda hudu duka Qurayshawa ne duma suna da zumunci su yana haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan su Umayyawa suka kama su ma da Qurayshawa ne Banu Umayya tun daga hijira tana da shekara 41 har zuwa 132 bayan su Abbasiyawa suka kama ayan Abbas ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam aga su asali sharife ma ne to suka kama har zuwa sai da hijira ta yi 656 lokacin da aka kada daular musulunci daga lokacin nan dai duka daulolin da suka kama su waɗanda ba Qurayshawa ba na mamalik da kuma Turkawa da suka doka hada karshe wanda daular ta kare ma hannun Turkawa waɗannan in aka bibiya bancin waɗanda halifun da suka biyo baya wannan sun bar addinin ma ne kwata-kwata sun ba an ce sun yi targa addini ba amma sun bar tsayi da addini kamar yanda aka san harkon khalifofi inda suka san khalifa shine komai ma yake ana rarrabawa ne zamanin ma kisa sama shine komai shine alkali shine jagoran yaki shine jagoran masallaci shine komai to abin ana rarrabawa ai yake wato akwai alkali akwai khalifa akwai limami har sallama ta kai limami khalifa bai dako duk khalifa je khalifa shike limami shike komai to har ta kai kawai sallama da ma su fada da shi yayi saboda mutun sai ya akwan ana kada-kade da rere da shaye-shaye da su ba khalifa yayi tulufi zo ya ba ku salla ya ta ba ku salla sai ya gaje shi ya ce wai shi ta ishe ku ya ishe ku kana sai suka bar addini da suka bar addini to ga lokacin nan wa'ansu suka zo suka samu nasara ma akan musulmi wa'ansu mangolawa wato wasu kananan idanun can mutanen waje Asia to kaga wannan shine ba da labari wannan ma'anar ya yi dacewa cewa ba da labari ne na gaibi Allah ya sallama yake cewa khalifanci bai hauta daga Qurayshawa ba matakar suna masu tsaye da addini wa kala kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakunu fi saqifin kazzabun wa mubir farauhuma al-hajjaj wal muftar Allah ya sallama yace zai kasancewa a cikin kabila ta saqif makareci za a samu makareci da kuma mai karar da mutane kamar dan me yake ce masa yanzu makaman kare dangi to shi ba makami bane ba shi ne ma shi mai kare mutane ne harkar da mutane yace ba zumi za shi zuwa daga wannan kabila ta sake shi farawo ma sai mutanen salaf mutanen kirki mutanen magabata suka ga kawai waɗannan mutum biyu su ne da Hajjaj da Muhtar shi ko wannan hadisin lokacin da aka tura Hajjaj shi Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi asalin sunan shi Kulayb ibn Yusuf al-Saqafi na mutumin Taif ne ya tashi tare da mahaifin shi suna karantar da Al-Qur'ani suna karanta ya karanta Al-Qur'ani yayi san ilimi ya san addini cikin daidai gurgudu to baban shi ma malami ne yana suna karantar da mutane Al-Qur'ani to sai Allah ya sa mutum ne shi mai tumuh mutum ne mai tsinka mai guri a zuciya kuma sai ya dace a lokacin nan a Taif tana karkashin mulki na Abdullahi ibn Zubair lokacin suna jayayya da Umayyawa suna mulkin wani bangare kuma nan wurin Abdullahi ibn Zubair ke mulki daga Makka yana Makka Taif ma tana karkashin shi to shi kuma ya kasance masu mulkin Taif kin nan akan ce mutane ne masu suna kuntatawa mutane shi wannan Hajjaj sai bai ji daɗin wannan kuntatawa ba din daga baya shi ya sa kashi Hajjaj sunan shi Kulayb kawai mutum ne ya ce muku mutum mai guri ne sai ce to da gari kawai sai wannan aikin da yake da wasa shi ga kawai ma ba ya ishe shi ba kawai sai ya koma can Sham can kusan inda ke akwai khalifanci ko na Umayyawa wanda suke kama adawa da wannan halifa wanda ke Makka sai ya shiga cikin ya fara da shirra kama polisai polisai ko zai shi su zai zai da duk shirra yake ce mai amma dai ya yi dace da yanzu haka a rashin zamani shurfi polis ake ce maka ya shiga cikin polisan yana ciki kuma sai ya ga ana kamar an rena su kuma su ma sun rena umarnin na gaba ba su babu tsari shi mutum ne yana da hazaka sai kwatanta ma babban shurdan yace me ya kamata a rika kaza a rika kaza ana daukan mataki kaza ana ka sai ga wannan abin da ke fadi yana yiwa sai matso shi ga kusa da shi karshe ma dai hayya ya sanya shi kawai daga shi sai shi sai ga diri ta mai rindina tashi kawai kun ya tai daidai saboda sanani ne shi eh shi ba babu sarci zu ana haka kuma rikici ma dai yana yawa har can wajen khalifa Abdul Malik bin Marwan lokacin Abdul Malik bin Marwan ne sai shi wannan shugaban wannan polisan misali sai kai hida ma wance ai ina da wani nan wurin wannan ga irin da yake sai ya kawo mishi kai shi kawai tamma shi ma sai daidaita mai abu sai ya sanya ma su da farko polisan dole ne mutum yayi gayya da kawai ido ne ga shugabanni kuma wanda ya tsaya wani abin ga kawai ako misali da yaje yana can wani abin da kisa da ta zo mana kai tsaye yanzu yana wajen Abdul Malik shi ne wanda shi ne khalifa sai ya huce wa'annan inda ya fara zama yazo a matsayin shi na babba kawai suna zaman su kawai ya ga ba wani tashi da ba sai tashi wani komai ba suna ta abinci yace musu su daina ta mutunan suka ce ha kai kage dai bismillah zo mu ci shi kenan kawai yana tare askara shi sai ta kama su akan wasu kawai ce ku kara musu kyaure gidajensu kawai ce ku sa musu wuta to shi wannan da shi shugaban wannan rundunar sai kai kara wajen khalifa ya ce mai ashe kai ka aikata wannan sai ce khalifa ba ni na aikata wannan kai ka aikata ni kawai ni bulalaka ce da hannunka ne da bulalaka shi kawai dai daman kuma Allah ne abinda na rage mu hadiya fata iya magana to din da kai wani rikici kawai yanzu sai a tura shi kawai sai kwantar da tarzuma ina din akwai inda zai tayi ma da shi sai a isa aka da mai mutun tara wata ruwaya mutun takwas kamar gari irin kamar su Kufa Basra Iraki inda aka yi fitina ya je fitina su tayi yawa duk prefect da aka tura musu duk wali dole ke jarishi ya wani aka tura musu ko zai sami ta waye a kore shi a tada mai zanda sai sai aka tura shi da yaje ya sa tara mai mutane a masallaci ka tuka mai mutane da masallaci ya zo ya hau mumbar ya zauna ya share wani ya rihe baki da ba ganin komai sai da shi ya dora kuma wani ya tsashi hannun shi ga bakin shi ya shiru mutane suka ce wannan suka gaji da suka ce wannan waye wannan shugaba ne wannan ko ma mu je shi kawai sai ya warware rawani ya jiwa shi an ce wani rawani ne jada mai tsaya yace ana bunu jala wa sallahu sanaya idza wadatu al-imamati ta'rifu ni ba kusan kowaye ba bari in hidda rawanin kun san kowaye daga nan ya fara hidda musu daman ku ne ahlul iraqi ahlul nifaqi wa shiqaqi wa sayyi al-akhlaq ku ne ma abuza ku mutanen iraqi ku ne mutanen munahuci ku ne masu saba mashi shugabanni ko ku ne ba ku da dabi'u na gari ba ku da tarbiyya ya kware ya hausu ne shiga nan ya hita nan ya kware musu to shi ga yanda zai na aikata to na ga wasu kawuna sun nana kuma lokacin girban su yayi kuma ni ne zan girbe su yake dan magana sai ya sa musu tsoro yace kai yace mata wani kira da shi ta shi karanta musu wasiƙa ta shugaban khalifa yace daga amirul mu'minin al-malik ibn marwan zuwa gare ku mutanen wanda suke baki ɗayan musulmi da mu'minai na garin kufa ka da farko dai amince Allah ta fata gare ku sallama da ya sallama suka yi ya gaba sai ce dakata kai daman ku wanda ya dama ku munawu kai ne ba ku da tarbiyya ya wayo shi amirul mu'minin zai sallama gare ku ba ku amsa ba daman kenan ku ya hausu ya shige su da fada yace me meta laka mai tashi da aka zauna sai alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk aka amsa ba anan ba tun daga can inda kafitar din can ya fara ma hukunci da can Sham din su mutanen Sham aka ce a hota yaki ba su wuta saboda su ga yan birni shi da ya zama jagora na karandana ne ce to guda ka tafi shi wallahi duk wanda da an yi musa duk wanda bai taba kwana uku na ba wannan mutum wanda bai taba duk wanda mashiyin kari wanda zai shi tabi shi taba zan kashe shi in kona gidan shi in kwace duk wani abin da yayi wallahi matan shi kawai sun bayi kawai an ga abin kamar wasa lokacin da kwana uku da ya hito wanda ya so mai garrama kawai take kashe shi a ga wannan to shi aka yi kauya ga shi wannan Hajjaji haka yake sai to lokacin da yazo a fitina bancin an kashe wancan fitina yanzu kuma sai wannan shi khalifa su yake a ce shi kadai ne khalifa musulmi duk duniya yanzu kuma ga Abdullahi bin Zubair bin Awam shi ne khalifa na Makka da kewayenta da kusa da nan sai to sai aka turo Hajjaji don zai shi ma ya gama da khalifa wannan khalifa to da yazo da mutanen shi aka zo da majaniq min janiq wani abu ne ake ce musu majaujawa to majaujawa mun yanzu majaujawa da kusa ta hannu ce ta amma su yanda kuka san madafa madafa irin shadda kwamba haka nan suke na ganta kwanan ma an yi wani hotonta da tayoyin ta tura ta ake ai wani dubara da yanda kawai amma dutse ne ta za a tura mata wanda in an kamar yanda an shiwa karshu katon dutse kawai ya ta shiwa ya zagaye maka aka yi ta tura aka yi ta turowa zai ce amma duk wanda ya hito wanda ya hito ba na mai komi wanda ya hito daga makkan ya bar goyen baya yanzu ya koma ya bi khalifa na shikenan ba a mai komi wa'an suka yi tsoro suka sulale kai har Ka'aba bai riga mata sai da roshe wani bangare na tsakin Ka'aba da wani abu to haka dai bantun an tsare su wajen kwana nawa ba shiga ba hita ba a kai musu ba ruwa ba abinci ba abin da ke shiga to lokacin nan aka samu aka kutsa dai aka samu galaba mutane suka ma shi Abdullahi bin Zubair da jarumi ne sarauci ne abu ya aka mai yawa aka samu aka galaba shi aka shahadantar da shi aka bantun an sun kashe shi ma suka sanya kan shi ma suka soke shi a kawai aka soke kan nashi aka bar shi kuma ma'aikiyar shi yar uwar mu'mina ce Ummu Aisha radiyallahu ta'ala anha Asma'u bint Abi Bakr wai yace tazo a ce mata tazo ta kana shi yace a yayi kadan ita mata za ta shi ba ya turo da irin barazanar shi in bai ta zo ba zai sanya a jawo ta kafin nan ta za a jawo ta kai ta gare shi wai za a kama gashin kanta a shaka a kai ta wuri shi yace ya ce yayi kadan ya makara ya zo a sha ta kafin nan ta kai shi a kai ta ta shekara ta tsuhu a lokacin nan ma saboda dan nata shi Abdullahi bin Zubair bin Awam shine farkon wanda aka haiwa a Madina cikin musulmi farkon musulmi wanda aka haiwa a Madina wannan shekara hijira tana shekara 72 ne to ita me kuke tsammani shekarun ta sun kai shekara nawa kira to yanzu dai shi yazo yake ce mata to kin ga danki da ya saba ma hukunci da yanda saba ne kin ga abin da ya same shi daga azaba mai tsanani daga Allah sai a ƙarya kake dana mai biyayya ne ga mahaifin shi mai azumi ne da rana mai sallah ne a cikin dare baya kwana mutumin Allah ne a abin da take magana kai makareci ne daman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu akwai makareci da makareci da mai karar da mutane za a fitar daga cikin kabilar Saqif to mun tabbata kai ne mai karar da mutanen nan to bai kara ce ko bai ce ko yi ba to shi wannan sai da ya zama alama shi duk wanda ya gama shi kawai kashewa duk wanda zai mai garrama kawai ba zai san maka mai garrama aka ce an lissawa mutum wa'anda ya kashe haka kawai a sanya ku kaso a manta da ku ba ci ba shi sai ku mutu sai da aka lissawa mutum 120,000 wanda aka ce allazina qatalahum sabra kawai suka mutu kawai haka bari zan sanar da wanda aka don saboda wani gidan kaso ne aka ce yayi katon gidan kaso haka nan kawai siyar gubar ba ba rihe ba in rana ta zo ta buge ku ruwan sama ta buge ku mutane suna ta ihu suna ta a taimaka mu da taimaka musu sai wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke a ranar tashin kiyama kuku an sanya wuta a wuta sai su ware kuka suna ta kuka suna ta قال ربنا أخرجنا من أخرجنا في النظر قال ربنا أخرجنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل قال ربنا أخرجنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل cikin wannan ne ta cikin suratul mu'minun an zo karshe in suka suka ihu suka cika ihu Allah sai ce qala akhsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna fa nara anta khairur rahimin qala akhsa'u fiha wa la tukallimun ko yimo ne shiru kan kuma magana ban tantu yan huta sun tamma ga sita kuwa Allah Allah ta maka sa kamun aga shi aka Allah ke musu amsa to waye irin wannan amsa yayi ma an girin kasu akhsa'u fiha wa la tukallimun ihu wannan magana shi ma musu kaje waye inda yake kashi ya kashe to yana da aminta haka nan dai ya zo duka shekarun nashi ba yanzu duk wannan abin da yake bai wuce shekara dan shekara 32 ba saboda a shi hijira tana shekara 40 haka yi shi kaga yanzu wannan shekara tana shekara 72 duka bai wuce 32 ba amma bayan lokacin nan ma duka yana dan shekara 45 hijira tana da shekara 95 ya rasu da yanzu rasuwa ya yi wasu kalmomi wanda shi Umar bin Abdulaziz sarki ne wanda ke dama namun shugaban mu'mina ne khalifa ma'ana kirga cikin khalifofi adalai ana kawo shi bayan wa'ancan wanda suka shiga gabata saboda adalci yana cewa ni magana guda nake yi ma Hajjaju hasadanta ni hasara ba hasara irin da wanda ba su yace da yake cewa Allah da yazo mutuwa ta ki Allah kana gani mutane cewa su yau baka ga wata mun shi ko don da cewa Allah ka sauto mutane Allah zai san shi shigi ku ce ma Allah zai gafarta mu abu duk abin da mutun yi na ruwanka wannan tsakanin shi ne da ubangijin shi duk abin nan da yi to kuma yana da ma'ayuka na kirki shi yana cikin ya hidimta ma alqur'ani an ce shine wanda ya hidimta ma alqur'ani farko wanda sa aka hidda ma alqur'ani daga ga dugo wannan da ko rutun larabci babu dugo ko daya ina cikin aikin shi aka ma alqur'ani daga ga an ce wani suka ce har irin rarraba ne rubu'i da sumuni da sauransu da ake shi saboda haka an ce akwai ma wanda ya mulki kamar kiyama ta tashi an kamo Hajjaji ta kai shi wuta sai ga wata sarka ta haito daga kasa ta rike shi aka ce wannan sarkan wanda ta rike ta hana kai shi wuta an ce alqur'ani hidimar da ya ma alqur'ani to shi ma dai koya ya dai mutum duk aikin mutum dai ana barin shi ne tsakanin shi da Allah musamman shi musulmi ne da zai mutu ma sai da aka bar wasiyar shi wannan yace abinda wannan shine abin da Hajjaji yake da imani da shi cewa ba an mutar daga siyasa sai Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne wasiya da musulmi kaga wannan sai wanda ya bar wannan abu kuma yace shi dai yau abin magana ne ce Allah ana yi suna cewa wai an ce baka gafarta mana ba Allah kuma kai ne arhamur rahim to wannan shine Hajjaji yanda Annabi yace zai hito mai karar da mutane zai hito daga nan wurin gashi ya hito shi dai ba taba wani ka'idi wani shugaba wannan mai irin mutum suke mutane ne shi to haka shi ko Mukhtar din wannan yake Mukhtar bin Ubayd ko bin Ubaydillah shi Mukhtar din shi ne makarici saboda saba kariya ce wata rana yana tare da wani ina ga tabi ne yana ce mai Rafa'a ibn Shaddad sai yake ce mai yace mai Rafa'a yace kai yanzu nan ko malaika Jibril da ta shiga wai yake so yace mai wai shi mara mai wahayi yace yanzu ko wani mala'ika Jibril ta shiga nan Rafa'a yace sai nayi na so in dauko takobi na hidda mai kai sai na tana kuma an rawaito an hidda mini sahabbai sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba wani mutum ya amintar da wani a gidan shi ko a inda yake sannan kuma ya kashe shi to ran tashin kiyama za a kafa mai tuta ta warware alƙawari yace sai na mai da takobi na sai na masa amma ƙarya wannan ta kai ƙarya yace shi yanzu nan mala'ika Jibril ta shiga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nazlamu imma yusra Allah kadiban aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi wayi wanda wayi zalimta kanshi daga wanda ya ma Allah ƙarya yake kirkir ya ce Allah yace Allah bai ce ba ko ko yace an min wahayi shi ko Allah bai min wahayi bai min wahayi komai ba to wannan shine wannan shi ma daga wannan kabila ta bayyana yanda ma shi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu zai yi zan mai karar da mutane da makarci za su tare da wannan kabila sun hita wa anna musai limatu yaqirullah hakanan yana cikin ba labarin game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musailima wanda aka sani shi da musailimatul kazzab yace yaqirullah Allah zai ba wai shi mutoshin ta zo soke shi ne za a kashe shi zai yaqirullah to haka ya faru wa shi bin har shi ne kashe shi a yakin ridda وأن فاطمة أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم حلو هنا تكين بعد لبارن جينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة يشي رضي الله عنها يتكي هرقون وانا ذاتا تردش تكين إيه أهل جريش سيكو إتكو أنا حديث شما كما نكيل أمكو أنا هؤلاء ورن نيكي ودي أما أسنى حديث هندكي lokacin da uwar mina Aisha radiya Allah take ba labari tace mahaifin sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin ciwon shi na karshe sai wata riwaya aka sa a kirawo Fatima wata riwaya sai ga Fatima radiyallahu anha ta taho tana tahiya uwar mina Aisha tace baka taba ganin wanda tahi shi take kama da tahiya Annabi sallallahu alaihi wasallam kamarta tace ita ce wanda mafi soyuwa a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukan ko dukan tiyan shi ma yayi santa tazo ta zama na yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata magana a atirce ya asirta mata magana yace kawai sai ka taga tana kuka da ta fara kuka shikenan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya take asirta mata wata magana kuma sai taga tana dariya sai tace mu tambaye ta menene ya da miki ita kamun wannan mako na farko da tambaye ta me ya da miki tace a mako tu al-ufshiya sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban zama ba ba cewa in bayyana sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki Allah yanzu tace sai tai mamaki uwar mina sha tace ban taba ganin kamar yau ba yanda farin ciki yayi kusa da kuka yanzu na kuka kuka yanzu na kuma koma farin ciki to tace ta tambaye ta bi haka tace a bana hada miki sai kuma bayan wafati ma aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye ta saki tambaye ta tace wai menene ake yaran nan sai tace eh na abinda ya hada mun da farko sai mun yayi malaika jibrilu duk shekara yana bijo mun da alqur'ani ne su guda yake muke mu darasa karatun alqur'ani shi baki daya amma wannan shekaran su biyu muke shekara guda mun karanta alqur'ani daga farko zuwa karshe mun karanta shi karatun shi su biyu sai ce kun ba komai ne wannan abin da yake nunawa cewa wannan shekaran zan bar duniya to kuma kece cikin ɗan gidana wanda zai wanda za ta fara tarda to wannan abun shi ya sanya ta kuka ita ce kuma abin da yasa ta dariya sai ana sanar ce mata to yanzu bakin yarraba ke kasance kece shugaban matan aljanna ko ko shugaban mata baki daya ko aljanna hadisin ya karu ya gurin bakin yarraba ke sai sayyidata nisa'i aljanna bakin yarraba ke kasance shine sai ce abin da ya sanya ta dariya to wannan ce abin ya kasance kuma bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata 6 ta rage kowa rasuwa cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shine nan hadisi yake cewa wa anna fatima awwal ahlihi li ruqbi ita ce farkon tarda shi cikin iyalan gidan shi wa anzara bir ridda haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi da ridda yana cewa kun kusa za ku komawa kuna ya sashen ku yana kashe sashen ku yana cewa za ku koma ku bar addinin ku bancin kuna musulmi kuma za ku koma ku bar addinin ku ku koma ba musulmi ba wa'an su daga yana inda ke wadin haka sai abun yazo kuma gaba da barin duniya kawai lokacin sai na Abubakar mutane suka ce wa'an suka ce ba sun bada zakka ba har ai sai na Abubakar radiyallahu anhu ya gwada mutane wannan rashin bada zakar nan ai sallah ba ta fara batar zakawa kawai wanda yace mai bada zakka ko yace shi mai fara gamsu shi to aka yake su shine wannan ridda da baki su da yayin ne gidan wa bi anna al-khilafata ba'dahu 30 sanatan takunu thumma takunu mulkan akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace khilafa khalifanci bayan shi shekara 30 ne bayan shekara 30 kin nan kawai sai abun ya koma mulki haka nan ko aka lissawa sai na Abubakar shekara biyu da wata 6 ne sai na Umar ya zo yi shekara 10 11 da watanni sai na Usman shi ma kan dukan aka hada duka shekarun da suka yi da watannin da sai na Hassan ya cika khilafa sun yi shekara 30 kenan to bayan shi lokacin wannan nuni ne ga shi ko mulki na sai na Muawiya ta zina ji sugan da abin da ya biyo bayan shi ko nan mulki ne kowa ya san kawai nan sarauta ce abin ya zama sarauta kamar yadda ke wani cikin wani hadisi yace sai koma mulkan adudan mulki ne mai kamar mai cizo kowa rikewa yake kamar da duniya ta so kowa ta wuce ya rike da kari da yaji ana ta kashe juna kanta kuma suna rikewa suna zalimtar mutane akai haka abin ya kasance kamar yanda ani sallallahu alaihi wasallam fakanat kazalika bi muddati alhasan bin ali sai ya kasance haka ta kasance shekara ta sakin da lokacin sai na hasan dan sai na ali wa qala kuma ani sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha la amrun bada'a nubuwatan wa rahmatan akani inna hadha al-amra bada'a nubuwatan wa rahma thumma yakunu rahmatan wa khilafatan thumma yakunu mulkan adudan thumma yakunu utuban wa jabarutan wa fasadan fil umma yace wannan lamar wannan addinin ya faro da annabci ne da rahama sannan ya koma rahama ce da khalifanci sannan ya koma mulki ne na cizo kowa rikewa da ƙarfi thumma yakunu utuban wa jabarutan sannan ya koma girman kai da tsaurin kai koko shishigi utu wa jabarutan da girman kai duk wani ana fassara shi da girman kai amma shi utu kin shi ma nan girman kai ne sai kuma abin kawai girman kai ne tsaban girman kai ne da kuma tilasta mutane shine a rinjaye mutane da tilasta da ƙarfi da shi wa fasada fil umma kuma da barna a cikin al'umma to kuma haka abin ya kasance bayan khalifofi sun wuce ina son diba lokaci ne ke gare mu saboda kan mai lokacin sallar wuce bayan khalifofi sun wuce tawa ina ga ko zan ƙara karanta kaza bayan na warko sun wuce kamar yanda ma a gizo da mai da khalifanci wuce sai abin ya koma mulki kowa ya rike da kari da yaji abin ya zama barna daga baya barna a cikin al'umma wa akbara bi sha'ani Uwais al-Qarni haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari da lamarin Uwais al-Qarni shi Uwais al-Qarni shine ake cewa khairu tabi'i shine fiyayyen tabi'i wanda suka zo bayan sahabbai an ce babu kamar shi ne akwai magana da ke cewa ai Sa'id ibn Usayyib shine khairu tabi'in shine fiyayyen tabi'i Sa'id ibn Usayyib wannan wanda kace za a iya hadawa tsakanin wannan da wannan shi Sa'id ibn Usayyib abin da ya shahi ilimi shi ma mutum ne mai tsoron Allah ya biyayya ga Allah shi ma ba ka taba ganin ire shi ba har kisan nan ta Hajjaj da muka bada tsazu Hajjaj ke bada labari wa Hajjaj ya tsoye wata rana yana sallah kusar shi sai ya kai yana rigai liman sujjada yana rigai shi tashi yana rigai liman rukui sai ana yi da sallah shi ko Sa'id ibn Usayyib ya yi da sallah ba mutane irin wanda da kan yi da sallah kai tashi ba sai yayi addu'o'i da kan yi da sallah sai ya rike mayahin Hajjaj yana ja yake da bai saki ba da yi da addu'o'i shi sai ce mai kai barawo mahaici haka ake sallah ne kan shi sallah wai wannan sata ce cikin sallah mutum kada kana rige limu sai barawo mahaici haka ake sallah wallahi ba dan ne ne mace da wannan takalmin da na so in buga mashi a fuskarka yake da shi da Hajjaj bayan ya je ya ida da abin da ila muka yi dazun nan a Makka sai ya zo shine khalifa a Madina sai ya zo ya shigo masallaci sai da ya zo ya tabla shi dai inda yake yace anta sahibul kalimat kai ne mai wannan maganganun ko yace eh kwarai ni dan ke shi namiji ne wannan yace eh kwarai ni sai ce mai to Allah ya saka ma da aljeri tunda kaman wannan ban magana tunda kaman wannan shi ban taba bada sallah ta ba ban taba rige liman kai rukuyi ba ko sujjada Allah ya saka ma da rabi wannan karantar da kai ne ta ta kyau to wannan dai da muku shi ma mutum ne addini da ilimi ba samu kamar shi ba saboda haka ake cewa shi ne khairu tabi'in shi sai ibn Usayyib amma abin da yayi inganci shi wannan Uwaisul Qarni to shi Uwaisul Qarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari yace za a yi yace in ku hira mu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali za a wani ba Allah sunan shi gashi Uwaisul Qarni daga kabila ne ta Murad sannan daga Kara a cikin kabilan mutanen Yaman ne in kun je bancin kun gaida shi ku neman mutumin Allah ne yana cikin wanda in suka faɗi Allah na karɓar shi irin wanda din suka rantse Allah sai ya kaza Allah zai wanne ku taya neman ku ga wasu to suna zuwa din suka zo zamanin sai na Abubakar ba a same shi ba zamanin sai na Umar bi shekara haka zo a haji dan ne mata tarkuwa da kowa yayi shela cikin ku jama'a akwai ana bin abin cikare ba samu ba har sai shekarar karshe da sai na Umar zai wafati zai bar duniya sai sanya ya hawo Jabal Abi Qubais wani dusi ne a can a Makka yayi shela mutanen Yaman wai cikin ku babu wai sai wani natijo ya tashi aka ce mai dogon jami ya ce ya ce mu ba mu san Aminul Mu'minin ba mu san wani uwai suka ke tambaya ba mu wajen mu lalle da tare da mu akwai wani uwai amma bai kai inda za a kawo shi ma ka gan shi ba mu yana cikin magaskantan a cikin mu yana can ma tare da ina yake ce yana can tare da raƙuman yana mu ciwo mun zo da shi yana wajen Arafa can wajen dutsen Arafa to shikenan sai na Umar ya ce ya sai na Ali suka tai kai suka same shi kuma ga raƙuma kewaye da shi shine yana sallah yayi da sallah suka ce bawan Allah suka mai sallah wazi bawan Allah mai sunanka yace Abdullahi suka ce ai mun san duk wanda yake sama da kasa duka kowa bawan Allah ne ya abin da muke so sunan da ba yace ka take kirin karshe kai ne uwaisu yace shi ne uwaisu suka ce to akwai ta alama amma a gisa da zama yace in kai ne karkashin kafadanka tagun akwai kayi ciwo na baras albaras ta same ka ka warke amma akwai kamar dan kewaye bai wuce ne dukkan ba kwari a karkashin kafadanka na tagun ka janye mai hinga magani janye mai hinga bayan sigin ai sai suka tarin goma shi suka ce to sai ce to bayan Allah ni Allah ya tona asirina gare ku ya hida muku ni kowa ne kun san ko mene ne ke to kuku su waye sai sai na nace wannan shine Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ni ko ni ne Ali bin Abi Talib sai shi ma ya zabu ne tashi da su ce a kai zama ka abin da muke so dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun gamu da kai ka nema mana gafara sai ce ai to akwai ruwa da ke yare yana musu gafara akwai ruwa da ya ce ai ni ba na kebance kaina ma da istighfari na in ce Allah ya mana gafara bana ban taba bana kebance wani dan adam yace sai dai ina yi ma baki ɗaya mu'mini musulmi da mu'mini neman gafara daga Allah yanzu ba da yayin musulmi amsa gafaran kuma sai sai na Allah sai Umar yace to yanzu ne zai ka zama nan in je in sa a kawo ma abinci da tufafi yace haba yau di ba kalli abu tufa da ke jikina wannan ina da mayayi ina da gemto na suf wanda ake su da gashin dabbobi wannan yoshi kaga ya rube ya lalace balle ne mu ne kuma ni yanzu nan ganda kake mai ina ciwo duk kullun ana bani dirhami gudu yake bani to me zan nema kuma wani abinci ni za mi abincin da za ka mi zai mun sai sai na Umar yake da na sanin ina ma ce halifancin nan wa zai karba da abin da ke ta kusa da alherin tarsharin ta duka na halifancin duwa ke so a mashi ya ga mutum nan yace masai na Umar gaban mu akwai aqabatul ka'da akwai ne suke cewa obstacle insurmountable akwai wani abin da gaban akwai tahiya wadda ho sai an dage tudu wanda bai haiwa to dole mutum ka sawa kawa kanka wanda doki kai da yawa ina zai shigar su yanzu ina kai kare ma tudu wanda bai haiwa ya zaka haiwa in ka dauki kaya to ya sa su kuka yanzu sai ce masa dan saboda ka asiri na shigar su sai ce masa sai na Umar sai na Jinan Ali yace yanzu ne zai kuku bana ni in bana ya je kuma mutanen nashi ya mera musu raƙuman shi kawai ya samu ya bace ya je kuma ta wani inda zai ta ibada shi to shine uwar sa karni kamun ya zo da sunan shi da har komi ma'aiki sosai da ba labari ce mutum ne mai biyayya ga mai shi ga irin ga kabilar shi ga mutumin ina ne ga har yayi ciwon bar ga abin da saura haka nan yanda Annabi zai hudi haka aka tarra gare shi sallallahu alaihi wasallam mun za mu dakata اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما سبق أن أسلم حق الله وعلى آله وصحبه وسلم المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين